hadan kuda dan ga mai saurene Halima dan ma hadan kuda dan ga mai saurene Amakan kuda din da ku challe an ku dar sadayun ku dar gaye Amakan kuda din da ku challe an ku dar sadayun ku dar gaye Adigege sondo do haige sondo ira hadore aye sondo Adigege sondo do haige sondo ira hadore aye sondo
Sold out.